sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Kade malama Grace,
an yi sallah lafiya, kace zaka zo yawon sallah, sai na ji shawl.
Ai to ke san ai abin nan abuga corona nan ta kori kowa, an kori kowa, an ce kada tunda kin san mu nan wannan wannan gundumar ta mu har yanzu ba a saki abin nan ba tukunna.
Yo ai kai ka sani da ka tashi karambani kace kai yawo zaka nace maka me naji na gani kace wai kai yawon sallah zaka.
Eh to ke ko wai abinka dan baka saba ba tunda kin gani ban taba irin wannan sallah ba duniya.
Ai
gidana shine komai shine masallacin iri shine komai to sai na jagoranci iyali na sai muka yi sallar iri in ga miki ni ne liman
da asibi da kira ka nace Abdulsalam nace kada ya ce yau ana sallah shi yana na goma
a ina Abdulsalam ai ya gama ai ya abin nan shi ma ya gama azumi
Allah sa ya zuba sutura
a sosai ya zuba yayi wanka ya kai ai mare duk da haka dai ba laifi alhamdulillah an yi bukukuwan sallah dai kamar yadda aka dan samu an yi kuma an kai ziyara inda dai dan kamata dai ba laifi
to Allah ba mai ta mana ai ban baka dariya ba ni ma an kawo min na cituwan sallah irin na social distancing
to
ba da tazara
haka kawo ko an kaje miki bakin kofa ko
a bakin kofa aka kawo tuwon sallah bakin kowa wannan ya aje wannan ya dauka ana adabo daga nesa
to ni malama Grace ina ga idin social distancing inda ban taba gani irin shi ba a America wato kin san kamar yadda na faɗa miki kin san anan akwai gundumomin da a wannan jiha ta Maryland inda kamar muke dan zaune akwai gundumomin da aka ba su dama cewa an dan saki an dan sassabta dokar zirga-zirga nan wannan gunduma ba ta ciki to amma wasu gundumomin da aka an ba su dama su tafi iri to amma malama Grace kin san yadda aka ba da dama a tafi irin nan
eh
ai abun ne daban dariya daban sha'awa daban mamaki daban komai ma wato wuki gane motoci aka kawai da kazo da motar ka ba ma fitowa zakai ba motoci aka jira aka wa motoci sahu yadda kika san mutane suna shiga sahu a masallaci haka aka yin motoci sahu sai ka zauna cikin motar ka an sa abun amsa kuwa shi liman yana can liman yana wa'azi kowa da yake cikin motar nan yana ji sai an gama liman yace to a tada sallah sai dama an ga mu kowa ka'idodin sannan ko tsakanin mota da mota ma akwai tazara wanda ana iya sa wata mota a ciki
haka
da gaba da baya da gefen ka duka akwai tazara da ana iya sa wata mota a ciki so
amma ma motar ma da tazara
a kware da gaske kuma amma an kara su in ga miki yadda kike san sahu to shine bayan
abun akwai ban sha'awa
wallahi sai ai to da liman yace a tada sallah to anan ne dama an ga kowa ana ce a tada sallah sai ka bude kofar ka sai ka fito kai kadai in ka zo da yaran ka bar su cikin mota an ce ba za su fito ba sai ka bude mota ka fito kai kadai nan gefen ka nan zaka shimfida abun sallan ka shikenan a tada sallah kowa na gefen motar sa ana gama sallah kuma kuma zaka tafi ka koma cikin mota liman ya hudu ban bayan sallah sai annan koya kama gaban sa
bayan makon da ya shige da yake babu tabbas ranar da za a yi sallah to sai ba mu recording a bari ya huce ba da tunanin cewa sallah za ta kama ranar asabar
ai kware da gaske kware da gaske
duk waɗansu sun yi asabar waɗansu sun yi lahadi
a to ai bari in shiru na inda na faɗa miki abinda wasu mutanen mu suka yi wai su sun je kare sun kwanta wai asabar ne lahadi kin ga da wannan da ba tsari Nasir da ba tsari da hada Nasir Yakubu Birnin Yaro da Muhammad Nasir na Sokoto wai su sun je sun kwanta abin nan wai su asabar za a yi sun je sun abin nan sun sai wai suka je suka a cikin wallahi
san take abin
sai aka ce wallahi kuna da sauran jin yunwa da kishirwa
ashe azumin azara suka yi kenan
kware da gaske ba kamar ashi ba tsarin kin ga ba tsarin ga muke in iska ya hura to lalle ba tsare yana fada yana faduwa da baya a ce ya lafiyan kura ba lita ciwon ciki
dan kyar
ce da shi ga yake
ba tsare bai fada ba da ma ka ce ba za ka fada ba
ban fada ba na ba tsari na ba tsari kai hakuri ban fada ba don karka ce na fada ban fada ba
dan ba kara
to amin summa amin
to amma ko da shige ne kuma mu ma akai mana rashi abokin aikin mu wakilin mu dake birnin tarayya Abuja
Nasiru Adamu Elikaya
Allah ya ma mahaifin shi rasuwa to muna mika gaisuwar ta'aziya ga Nasiru Adamu Elikaya da dangi duka baki daya ranar Litinin da ta gabata shine ya rasu a garin Gombe
tabbata da fatan Allah ya gafarta masa kuma ya bada hakuri
haka to ina da gaishe-gaishen ta'aziya nan haka da akwai wannan jummalin da Mama Kamfu da ta aiko tana gaida mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Haruna Abdullahi wanda ke aiki a Specialist School Management Board Bauchi kan rasuwar mahaifinsa Abdulkarimu ko Alhajere ne jihar Yobe Alhajere kila da kuma yan uwansa Salisu da Awali dukansu a Alhajere sai kuma malama Asabi Gwada Biciro ma domin rasuwar Mama Talade a Rinji jihar Bauchi da kuma Mrs. Monica Mato don rasuwar babanta da Rabban Magaji a Dansai Warji jihar Bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziya daga Briska da mai gyara zuwa ga Abigail Audu Bawa Bundo da yan uwanta duka bisa rasuwar mamarsu Azumi Mai Kwalibuba da kuma Malam Shaibu Joga Fadan Bundo Das da yan uwansa duka da mutanen Bundo gaba daya bisa rasuwar mahaifiyarsu Wowo Joga Fada Bundo. Akwai kuma wannan gaisuwar ta'aziya da wannan ya hada da gaisuwar a bari ya huce ne amma tunda muna ta'aziya bari mu gaisuwar ta'aziya ne tukunna ma sake komawa mu mishi wannan gaishe-gaishen na a bari ya huce shi ma ya aiko ne musamman cewa a bashi daman mika ta'aziya shiga wakilin murya Amurka na Abuja wato Nasiru Adamu Elikaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda aka yi jana'izarsa a ranar jana'iza kenan ya aiko da wannan sako
a
garin Gombe wato sakon ya fito ne daga hannun Yusuf M Ramadan Gombawa daga jihar Gombe Najeriya
sai kuma wata gaisuwar ta'aziya din zuwa ga tsohon kwamishina a jihar Sokoto Honorable Bello Isa Ambarura bisa ga rasuwar mai ɗakin sa Hajiya Salamatu Bello Isa Ambarura wace Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata akan haka muke isar da sakon ta'aziyar mu zuwa ga shi Honorable Bello Isa Ambarura da sauran yan uwa da dangi da iyalai da yan uwa da abokan arziki da fatan Allah ya ji kanta Allah ya aika rahama gabarinta kuma Allah ya sa ta huta kuma ya bada hakurin jure wannan rashi
to Allah ya kyautata namu karshen Allah ya ji kaman mata duka ko
sai to amin summa amin
kamar yadda muka faɗa wannan Yusuf M Ramadan Gombawa da ya aiko da wannan sako ta aziya zuwa ga abokin aikin mu shi kuma ya aiko da waɗansu gaishe-gaishe na a bari ya huce yace to gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Zakiya Abdullahi Funtuwa yar makarantar Bukuku da Ado Salati Goma ga Annabi ke na dinki ba kuɗi ajiya Hadiza matar mai kayan miya. Miyar gidanki ba kyalami.
To fa.
Kowanne dai kowanne yana da inkiya.
Ashe kullalle ashe mai gidanta ko ya dace kullalle ashe mai gidanta ya dace.
Bari da ji kowanne wannan kowanne aka gani shi akwai inkiya da Ismail Jauro dan Achaba. To a bar gudu ayi sallah. Da Hajiya Safura mai alalan yan gayu Gombe
line. To fa.
Ita wannan ne kawai ba yankiya da mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku da Baffa Haruna Bajoga ango kasha kamshi.
Tofa.
Da kuma ma'aikatan mu baki ɗaya mu dai ba mu da inkiya.
A to to ai muna kore inkiya. Labaran ku a tafi hannu kai a goshin ku ma.
Duniya a tafi hannu.
Duniya a tafi hannu ku.
Inkiya mu kenan. To sai wannan gaisuwa a ci gaba ita Briska da sa ba aika gaisuwar fata alheri zuwa ga Sajan Garba Bundondas da iyalansa duka da Daniel Zagi da iyalansa da Hannatu Peter Atiku da Bako Lawal Ajos. Babban baban Rejoice sai kuma Kefas Leka rafin zurfi Bauchi Alessa Leka da gaskiya haka ne da Ibrahim Hussein Idris Yelwan Bauchi da Hassan Dan Juma Gata baban Bibi sai Ishaya Aliyu Nakwari da uwar gidansa Shamsiya da Alisa Daniel Mararaba da dukan yan uwanta daga ƙarshe tana gaida Sa'idu Garba Kona nane da matarsa Kona nune Kona nane da matarsa Zulai Tisheri tace Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i.
To madalla Malama Grace amin summa amin sai kuma gaisuwa ta gaba wato daga Alhaji Mele Yusuf Fari Allah ya sa na faɗa daidai yace zuwa ga Mahmud Salihu Kauran na Moda sai Ibrahim SG Kusfa Zaria sai Rilwanu mai akwai Bodinga da Usaini Dangote Karasuwa da M Baban Yusuf Gusau da Ado Salati Goma Rejau da Muhammad Ibrahim Machina sai Abubakar Kawo Girgir sai Usman Farije Buwa Ward a ƙarshe yace da Kinunu mai wato Kinunu Sani Goni Sanda Yunusari. To da fatan Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa suna cikin koshin lafiya kuma sun yi sallah lafiya.
Sai kuma mu mika gaisuwar a bare huce ga wannan mai sauraron wannan shirin wanda yace yana ɗaya daga cikin masu matukan sauraron filin a bare huce.
To
mai suna William Warigon daga jihar Yobe Nigeria. Sai gaisuwar fata alheri daga Babawo Mato mai addu'a zuwa ga Ahmadu Rabe Yanduna da Murtala Ibrahim Zangon Daura da Ali Abdullahi Doron Baga da Haruna Abdulmumin Megwado da Ilyasu Kedi Dambushiya sai Abba bin Baz Nguru da Abdullahi Laki Huntuwa sai Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Yakubu mai manja Huntuwa da Abdulrahman Maman da Abdulrahman Malaman Takazandar da Mani Abdullahi Buti Difad Niger da Sadi Dan Hausa Baturiya da Abdullahi Abdulaziz Tawa Niger sai Musa Malam Indu Nyame a Jamhuriyar Nijar daga ƙarshe yana gaida Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri yau kai dai baka cikin wannan jere.
Nan ba ta bata fito ba amma ba. Ba matsala ai cikin bikin sallah ne ya kuru duk cikin bikin sallah da babu cikin bikin sallah da sai na dau mataki a kansa. To sai sakon gaisuwar da ke hannuna a hali yanzu a gaba shi a to daga Usaini Kasim Kiringim na Arewa garkuwar matasan Kiringim mai sauraron wannan fili na bari ya huce daga kasar Libya yace da Allah isar masa sakon gaisuwa zuwa ga wato abokansa Gazali Kabir Lolo daga Saudiya sai Komandan Muhammad Dini Tamsuwa da babaye Hotoro mawakin matasa da Bulama Kulla Kandilwa Bukatar da Umar Bakal Magariya Kitari to sunayen dai kai sai a hankali baba maki duk bari bari ne kin san ba sunayen kware suke da shi sai Yusuf Suleiman Tarmasuwa da Bako Umara Kandilawa Bukatar sai Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Sani diga dan jihar Maradin Niger a idan na takaita saboda lokaci saboda gaishe-gaishen nashi suna da yawa karshe sai Umar Muhammadu Kiringim Arewa tare da fatan za a dan rika takaitawa saboda ƴan uwanka su ma in suka turo su ma su dan samu a dan gwama nasu gaisuwan
to aka ce komai yawan kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka wannan wasika dake hannunmu ita ce ta karshe wanda za mu karanta wato wannan wasika da ta fito daga Dalhatu Manjos Gobir Samar Zaria a jihar Kaduna yace bayan gaisuwa da fata alheri ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Badaru mai gonjo kasuwar Jimeta da Yusuf mai ti Samaru bus stop Zaria da Bala Marafa mai shago Maska sai Alhaji Mu'azu Gyaza director Farmers Esco Samar Zaria sai Husaini mai lemu Maska da sardonan Samaru Zaria kuma sarkin samarin Zazzo Alhaji Bello Sa'idu da Alhaji Hamza mai Samira Maska sai honorable engineer Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna da Gidado Adamu chairman na flyover Kwangila Zaria daga karshe yana gaida Alhaji Babangida Jafar shugaban kungiyar sifiri ta NATO jihar Kaduna
to da fatan Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa sun yi sallah lafiya
Allah kuma nuna mana bayan corona
amin lafiya amin
Allah ya sa shekara mai zuwa sallah mai zuwa idan Allah ya kai mu ayi ta a masallaci yadda aka saba
amin amin summa amin amin amin
ce wai kada yawon sallah ka ci karo da labari
a'a ba ina yawon sallah ba wannan da ya ga yawon sallah yanzu da kika ce bai sani ba nace ai na kyale shi duk cikin munna sallah ne
an
ci da nan an ci wannan ba za ka ce wai wani ne ya duki laborori suna yi masa aiki haka to irin ya zo ne yana ta fada haka an yi masa ba daidai ba irin yana abin nan ce sai ya hangi wani can ma kamar ya dan kare abin da ba daidai ba kawai sai ya zo kawai ya daga hannu ya kwace shi da mari to sai mutumin kawai sai haka abun ya bata masa rai amma sai haka kawai sai
laborin nashi
eh laborin
nashi cikin ma'aikatan
da suke masa aiki eh sai kawai shi mai gidan sai ya dada laborin mari to sai laborin kawai sai ya daga hannu haka sai ya duba agogo yana dubawa sai ga lokacin tashi akwai sauran minti 2 sai kalli mai gida sai ce mato mai gida kai arziki wallahi duk cikin marin duk cikin lokacin aiki ne amma da abin a ce mintin nan 2 sun cika lokacin tashin mu aiki yayi kamare ne wallahi sai na rama amma tunda da yanzu tunda akwai sauran minti 2 to shikenan marin duk cikin aiki ne ba komai do a jinnan to shine to nayi masa izuri saboda duk munna sallah ne inda kan ba na sallah bane sai ko kan maka mataki
ashe ba wannan da ake yata sa ashe
ko ba
dan gaba ya sanya
ba mamaki yanzu haka in kika bincika dayan biyu ko dai ba barbare ne ko ba gobiri ne ai na san da gangan yake yi to lalle ka hayya hayya
na da fara majula da daga fada da sabili da aka tilin bujaburki ne yanzu a madadi
Murtala Faruk sanyin na
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Allah kuma sa mu ga bayan corona lami lafiya
zai ji ciwo na makogoro da tari da me atishawar da yi fitar da babu zari da me mura da me ciwon kai hada da tare kada ce kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar rade radi da cewa cutar ƙarya ne ka dinga duba duniya anan maybe ka gane wato na ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya
masauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
lafiya in ji Bahaushe jari ne kullu ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shi ga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu cikin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatin mu mu daina taruwa mu canza ga dabi'ar mu ubare tanzara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikatan gangaren state level akwai su NCDC a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbice shi tun a low level zaka so wannan batu ya zama available ga ɗan uwa na ɗan kasa ya zama affordable wannan kadan shi
zai zangon FM akan mita